بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الراحم يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أنصتوا رحمكم الله.
والشمس وضحاها، والقمر إذا جلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها.
وانا سورة إذا تجي سورة الشمس أين كراك على وانا سورة duban matsalar inda ubangiji subhanahu wataala yayi rantsuwa ne da lafazin shams. A wannan sura ta soka ne gabanin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma tana da ayoyi guda 15 wanda dukkanin su sun soka a Makka. Tana da kalmomi guda 54, tana da harafai guda 247. A wannan sura a dunkule wato tana kwaɗaitarwa cikin aikata da'o'i ga Ubangiji, wato aikata biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, tana kuma tsoratarwa ga barin saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. A wannan sura Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya yi rantsuwa da wasu abubuwa guda 7 wanda dama al'ada, wato yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saba shi ne Allah yakan rantse da wasu abubuwa daga nau'o'in abubuwan da ya halitta, domin Allah ya nuna cewa waɗannan abubuwa sun kunshi wasu abubuwa na amfani masu girma wanda ya kamata mukallafi ya yi lura da waɗannan abubuwa, ya yi izina da su domin ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a kan waɗannan abubuwa. Domin dukkanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da shi, to lallai a zuciya ta yi mai imani wannan abin zai karfafa ya san ashe abin nan yana da wani muhimmanci, akwai wani girma da yake da shi, akwai wani amfani da Allah subhanahu wa ta'ala yake ishara zuwa ga amfanin wannan abin, dan wannan ya zama lurarsa da mutayi karfi a zuciyarsa, ya zama wannan ya karfafa da yare da karfafa imaninsa. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa, ya ce wa shamsi, Ubangiji ya yi rantsuwa da rana, wato Allah ya rantse da rana, wa buhaha, Allah ya yi rantsuwa da hasken ranar, ila shi ne buhaɗin kenan, ila kuma an ce a buhaha dukkanin yinin ma baki ɗaya Allah ya rantse da shi, ila kuma an ce buhaha ana nufin zafin ranar. To amma dukkanin waɗannan ma'ana ɗaya ke komawa, domin ita rana idan ƙarfin idan haskenta ya ƙarfafa, wato in zafinta ya tsananta, to ai haskenta ne yake, to ai yake ƙarfafa kenan. Eh, kaga sai hasken nata ya zama ya tuku a lokacin da zafin nata ya zama ya ƙaru. To kuma ita tun daga kullum wata zuwa fadu wata ai duk wannan tana cikin wannan naharu din kenan kafin zuwan yamma. To dan haka Allah ya rantse da wato ainihin ita dai rana, ya rantse da kuma wato ainihin buha. Ita rana Ubangiji subhanahu wataala ya sanya ta kamar yadda Allah yake waja'ala ash-shamsa sirajan, Allah ya sanya mana ita fitila. To babban abin da yake bayyana na hikimar Allah a cikin halittar rana shine Allah ya sanya motsin rana domin tsayi da dare da wata, domin ba dan rana ba, to da ba za a gane dare da wato ba za a gane dare ba, ba za a gane kuma wato ainihin wato yini ba, ba za a san yini ba, ba za a san dare ba. Saboda haka motsa wata shi ne za a ga cewa yanzu a rana ake tafiya, ta janye wata a ce yanzu ana yamma, faɗuwarta a ce yanzu ana cikin dare. To yana da cikin hikimar Allah wato dan a san motsawar zamani, Allah ya sanya mana rana. Sannan kuma wato dukkanin wato kalimul arz baki daya ana iya gane yanzu a lokaci kaza muke, yanzu ba a lokaci kaza muke ba, bari wannan adami za a gane wannan, ana ganewa ne da wannan motsawa na rana, ba dan wannan motsin na rana da Allah ya sanya a cikin alam ba. to da duk al'amarin duniya ya lalace baki daya dan mutane ba san wato sanda zasu tafiya wajen lokacin neman abinci ba ba za a san lokacin tafaruci a cikin darana ba ba za a san lokacin da za a huta a yi bacci ba ba za a san duk wasu abubuwa da ya kamata a san lokutan su to da ba za a san wannan ba hatta lokacin ibada da zamu san yau a zaharce ko da asarce ko magariba ko isha duk ba za a san waɗannan ba ashe kaga wato rana tana da amfani kenan wajen ƴaƴan adam wajen sanin wato motsa wata tana sanyawa a san wato zamanai ba dan Allah ya sanya rana ba da kuma wannan motsin nata to duk da ba za a san waɗannan abubuwa ba da kuma ma idan mu ma ba zai amfani ba da sai mu zama a cikin duhu dindim ba za ka iya ganin launi ka gane ba in dai babu haske za a ce duhu dare ne kuma babu kira ba za ka iya sanin ma wannan zaidi ne wannan amur ne wannan bakar bane in ba sautin ka sani ba ba za ka iya sanin rigar zaidi farashi ba rigar amur baka ce rigar wannan ja ce duk ba za a gane waɗannan ba to kaga da rana duk ake gane irin waɗannan sannan kuma hatta a cikin jikinmu yana buƙatar ɗan dumi-dumi a wani lokaci na wato shi har rana ɗin dan me dan ya ƙarfafa ainihin jikinmu sannan idan ta faɗi kuma to kaga shi kenan to faɗuwarta Allah sai ya zo mana da dare shi kuma lokacin da jikinmu zai huta sun yi shi kuma yake buƙata a wannan lokacin wanda kuma jikinmu ya ɗebi wannan zafi kuma zai samu sanyaya to wannan haɗuwar waiza biyu ita ce take ƙarfafa shi ɗan adam take kuma bashi lafiya tana samu ɗan adam lafiya to za ka duk abin da Allah ya rantse shi to akwai wata hikima gagarima akwai wani abu da Allah yake faɗa ni hikimarsa ko aya wanda yake jawo hankalin mu muminai mu tsaya da izina akan wannan sannan bayan Allah ya rantse da rana kuma wal kamari kuma Allah ya rantse da ainihin wata idza talaha idan wato ibi wato ranar lokacin haduwarta domin daga rana ta fadi sai kuma dare ya zo dare ko yana zuwa sai muga ga wata ya bayyana to shi ubangiji ya sanya mana wata kamar inda ya sanya rana sirajan waje ala fiha sirajan sai ce wa qamaran munira Allah ya sanya haske wata mai ruwa haske to shi kansa wata din nan da Allah subhanahu wataala ya sanya shi Allah ya sanya wato ainihin dare domin wato a sanyaya wato yanayi kamar inda ita rana ake zafafa yanayi da ita to haka kuma Allah yake sanyaya yanayi ga dukkanin haiwan mutane da dabbobi suna samun wato yanayi mai sanyi wanda kuma zai haɗu da wancan zafi da ya shiga jikinsu sai ya zama ya ba da kuma wani saiti na inda ɗan adam yana buƙata a ƙashinsa wannan ɗan gwargwajon hasken rana inda kashinka yake buƙata to sannan kuma akwai wani iska da yake buƙata wanda in wannan ya samu to yana samar da lafiya kuma ɗan adam yakan samu girma shine ke wato nemoi kamar inda ka ga tsirrai ai suna amfani da hasken rana wajen wato girmansu da haɓakarsu to haka shi ma jikin ɗan adam shi ma haka yana buƙatar sannan hasken rana na wani lokaci sannan kuma yana buƙatar wannan sanyayawa ta dare da Allah zai sanya wato ainihin wannan wata ɗin nan wato muniran saboda haka Allah subhanahu wataala bai sanya shi kansa dare ya zama kirin ba ta inda babu haske a cikinsa ta inda babu za a iya wata mu'amala a cikinsa ba sai ya zama shi kansa Allah ya sanya shi gwargwadon wato a daren in yayi sai Allah ya sanya mana kuma wani wata a ciki dan ne dan kuma ya zama cewa za mu iya yin wato ainihin tasarrufinmu a cikinsa amma ba kamar yadda za mu yi a cikin rana ba domin da rana da wata ai sun kasance ayatai ne ko wata annal shamsu wal qamara ayatai amma kuma hauna ayatul layli da dare da rana hasken su daya amma Allah shi fa mahauna ayatul layli shi hasken wata din sai Allah ya sa aka masa mahau aka dan kifke shi aka dan shafe shi shine wannan asali na fukafin malaika jibrilu sai zo ya shafe wato jikin wata din sai zama an jisa shi hasken sa ba kamar hasken rana ba shine wannan dan duhu da ake gani a jikin wata to wannan shine gurbin mahaudin da aka yi masa gurbin fukafukin malaika jibrilu ne shine da zaga ne shi kamar ga wata mace tana daka a ce an gawaye a cikin wata to wannan gurbin mahaudin shine fa mahauna ainihin aikin lairi shine da aka ce hikimar Allah idan da Allah ya bar nahara sarmadan idan ma cewa rana sarmadan to fa da babu wani lokaci dan adam zai huta babu wani lokaci da dabba za ta huta ba komai ma zai yi tafiya ne haka to jikinka kuma ina buƙatar waje Allah ne muku su bata to akwai hikimar Allah sai Allah ya baka 24 hours rana ka je kai waje Allah ne harama asha to aje in gini zaka yi je ka kai in madafo zaka yi je ka kai duk abin da zaka yi to amma akwai wani lokaci da in ya kai to jikin ka fa kuma yana bukatar kuma ya huta kada kuma kai overwatching dinsa ka raunana kanka ta inda kuma gobe ba zaka iya ma ƙara wani moruwa ba to sai Allah sai izo da daren nan amma daren nan sai Allah ya dan bakka da wani wata zai hankaka maka idan akwai shi dan rumu amalar za a ƙara sa litrofi to shikenan a ƙara sa amma dai jikin ka ya samu wannan haske ya samu wannan wato duhu ya samu wannan sanyi to kuma daga nan sai a je a kwanta in an kwanta kuma to sai kuma jiki ya ƙara samun ƙarfi ta inda kuma goban ka ta yi ka fresh sai ka ji aikin da kai jiya yanzu ma za ka iya komawa kai wannan aikin amma da an baka yanzu in kai kwana kana aiki kai ba wajen in an ce jibi ka zo wajen zama daga nan ma sai ka ji asibiti sai kai kusaci ma ba ƙara ma ruwa ba to sai Allah ya tsara maka gurgurdan yanda wato halittarka take buƙatuwa zuwa ga kai aiki da kuma gurgurdan lokacin da ake buƙata ka huta to sannan an sa maka wajen dan yanzu ma abokin wato ya zama ka ƙara mu'amalarka a cikin sa sannan kuma shi ne ma yake sa abinci ya rufe shi harshen wata in ba dai shi ba da abinci in an aje shi ba zai sami wannan ne rufiya ba to ina daga cikin irin hikimar Allah kenan a cikin halittar wata in rana ta faɗi to wal kamar za ta laha to sai kuma ya zama cewa wata ya bi ta to lokacin da yake binta shi ma Allah ya rantse da shi wannan har Allah ya rantse da wato yini idza jallaha idan ya bayyana hasken rana din domin ita jallin rana ina bayyana ne da naharu wato Allah ya sanya fitowar rana da duk irin waɗannan misali na alkiyama kaga a lokacin da dare yayi duk ana hudu'i kowa bacci yake yi to kamar mutuwa kenan kowa ma ya mutu kenan to amma da zarar asubahi ta zo to shikenan zuwa ga an fara farfadowa ko sai ga an fara motsawa kenan to nahara kuma idza jallaha lokacin da hantsi ya zo sai ga kuma ya yaye ranar baki daya komai kuma ya fito kenan ya bayyana kenan to kamar alkiyama kenan tashi kenan na alkiyama sai kuma kowa ya tashi ana fitowa mai wajen aiki ya tafi aiki mai kasuwa ya tafi dan dako ya dauko kayan dakonsa makeri ya dauko kayan kirarsa musu saki ya dauko kayan sakarsa sai kuma kowa da shi da cikin gida to kamar alkiyama ta taso kenan an fito kenan gashi kuma kowa ya zo kenan to duk irin waɗannan akwai aya da Allah yake nuna wa bayi a cikin su shine Allah yake wallahi idza yagsha'a haka nan Allah ya yi rantsuwa da dare yayin da ya lullube ita kuma ranar da ainihin duhunsa domin idan ranar kuma ta zo tana zuwa ƙarshe sai kuma dare ya rika shigarta sai ya rufe ta baki ɗaya sai ya zama shafuwa babu ranar rana ta faɗi kuma babu haskenta to shi ma a yayin da wannan ya samu to Allah ya rantse da shi to wannan dai shi ma ina daga cikin dai hikimar zuwa dare dan a samu hudu'i a samu nutsuwa zaka ga halittar Allah dare yayi ko dabba ta jeji kwanciya take tafiya ko su zakokin nan duk wani abu halittar Allah shi ne yace walahu ma sakana lillahi wal hamd saboda haka sai ga komai yayi duk a wannan lokaci to a wannan rayuwa lokacin da shi ma dare ya lalle rana to Allah ya rantsuwa da shi was sama'i Allah ya rantsuwa da sama to tunda Allah ya rantse da waɗannan duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke alimul ajram as-samawiyya ajramul as-samawiyya ne abubuwa ne wanda akanninsu Allah ya halice su a sama to Allah ya rantse da su dan ya nuna hikimarsa ya nuna irin abin da yake cikin su na aya dan ku tsaya ku izina ku yi imani da Allah to wannan abubuwa ba ku kalle su kawai shikenan ku ga irin abin da yake cikin su na ban mamaki ba a'a dan ku san mahalicin su dan ku san wanda yayi su shine al-hakim shine wanda yake ubangiji mai hikima wanda ya suranta su ya ba su wannan khairi da irin wannan abubuwa da suke yi to Allah shine babban abin jinjirawa to sai Allah ya ce Allah ya rike sama wacce kunshe ranar ta kunshe watan ta kunshe duk waɗannan abubuwan da aka yi bayani din to Allah ya rike da saman wa ma banaha ai ma'ana wa man banaha da wanda kuma gina ta to kaga ake daga sama sai ka ji duk waɗannan ma ba kuma bane kenan to kuma san da kallo kuma wanda ya gina su fa eh ai an gaba eh kullum malam mai so ga mana Allah ya limami yola nan cewa lokacin da jirgin sama yazo eh ina dore ije ana hanya kaya sai da kuce wani ne yake faruwa ne sai ce akram kullu ba ai jirgin sama ne yace au ku ba kullu sama ba ku kullu sama ba jirgin ne abun ban mamaki ko ba sama ce abun ban mamaki ai ka ji arabi mazan Allah sai dan sama ai ba wai jirgi bane Allah wai dan kadi wani abu zai tashi sama a ce shine abun mamaki ba saman yace abun ban mamaki to shi ma Allah ne ya faɗi waɗannan abubuwa da ranar da watan da wane ne akwai abun ban mamaki a cikin halittar su amma kuma saman tace abun ban mamaki to kuma ba saman tace abun ban mamakin ba kuma ba ma banaha wanda ya gina ta shi Allah ne shi ne abin yi wa jinjina eh shi ne abin sallama ba sai haka Allah anan Allah ya rantse da zatinsa kenan domin shi ne ya gina sama wal ardi haka nan Allah ya rantse da kasa wa ma tahaha ai wa man tahaha eh ma din sai kun man kamar da lake cewa fanti kuma tsabalukum min al-nisa'i kaga ba ce ma ai ba muka tsara ai ba man tsabalukum kenan domin maligal al-aqil ma kul al-aqil sai haka Allah ya rantse da ita kanta kasa din nan ainihin wa ma tsahaha ai wa man tsahaha da wanda ya shimfiɗa ta a bisa fuskar ruwa shine hikimar Allah kasan da kake gani akan ruwa kuma Allah ya shimfiɗa ta akan ruwa sannan ya sanya mata nocina sune duwatsu idan an tabi da jikin kar ta dinka tambal tambal kar ta dinka idan jama'a waccan kasa Niger sun fi kanta sun fi Nigeria yawa sai ce bunsu ko na Nigeria sun fi yawa ce bunsu sai Allah ya daure ta da waɗannan duwatsu ya shimfiɗa ta akan ruwa kuma ya halice ta daga ruwa din domin farkon abin da Allah ya halicta wato daga ainihin durratul bayda wanda aka halicta daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan addurra durratul bayda wata lulu a shefara da Allah subhanahu wataala ya halice ta ya halice ta sai Allah ya mata tajalli sai ta narke sai ta zama ruwa eh to shine Allah yake cewa annabiyul mai kullu shay'in hayy to wannan ruwa shine ya mamaye duk duniya baki ɗaya ko ina ruwa ne to sai Allah ya halici tambal tambal ga wannan ruwa idan mai dinka tambal tambal yana dukan junansa yana dukan junansa har sai da wannan bugun junansa isa shi yayi zafi yayi zafi yayi zafi sai wannan zafin nan sai dinka tashin tiriri tiririn ne dinka tashi sama ina tiriri ina tiriri ya tashi sama to sai da tiririn itaru a sama yayi kamar hayaki to sai Allah ya sandarar da shi to sai Allah ya halicci sama da shi shine Allah ya ce su mastawa ila sama'i wa hiya duhan Allah ya nufi zuwa ga halitta sama alhali ita duhan hayaki eh tana hayaki to wannan kuma ruwan sai Allah ya sanya masa nutsuwa ya nutsu ya baje kun fadi ta zo kansa ta rufe shi sai Allah ya sanjar da ita sai ya kasa sai halicci kasa da ita saboda haka sai ya zama karkashin ruwan sai ya zama kasa shi saboda haka sai da Allah ya halicci sama wato an halicci kasa amma ba shi fadi ba sai aka halicci sama eh kaga sai kuma aka shimfiɗa kasa wal ardu ba'da zalika dahaha sai bayan an yi wato an sanjar da sama an yi ta to kuma sai aka yi dahu din nan sai aka shimfiɗe ita kasa din ainihin akan ruwa to Allah da yi wannan kasa ya shimfiɗa ta akan ruwa kuma ta zauna bata nitse ba bata mai tambal tambal ba ai kana akwai aya to sai haka Allah ya ce to wa ma dahaha din ashe kaga ba ita ma kasa ita ce abin kalla ba Allah ya halicci kasa ga tunan hikimomi da yawa Allah ya ce Allah ina Allah ya fada wal ardu fashnaha fani wal wadud ka gani kasa mun shimfuda ta Allah ya ce kai ma dallan masu shimfudawa mun kaji Allah mai kasa jinjina ma dalla masu shimfude ta mu din inji Allah to wannan akwai hikima babba da Allah ya shimfude ta dan Allah ya shimfude ta domin da haiwa dukkanin halitta Allah zama sun tabbata akan ta eh din mutumata inda ruwa ne zamu iya rayuwa ne in mace fa zama zama sai Allah ya halshe mana dan dauri din dan me dan mu da dabbobi mu tabbata a kanta sannan kuma Allah ya sanya mana abincinmu a cikinta dan ta cikinta muke noma za su tsara mana dukkanin irin abin da muke bukata na halitta na abincinmu da za mu ci mu rayu da kuma abin da zai zama maganin mu sannan a kanta za mu iya gina gida ita za mu ɗiba mu kwaɓa sannan mu bulo da ita sannan mu cura mu gina gidan da za mu shiga dan mu fake gabanin sanyi ko zafi to duk wannan iya da shi ni'imar da Allah subhanahu wataala ya sanya mana ita isa ga mana kasa mai dan laushi kuma ba sindirariya kamar wato ainihin fako ba na'am domin da fako ne ba za mu iya haka rijiya ba za mu iya gina gida akan ta ba to sai Allah ya sanya mana gwargwadon yanda za ta zama mai amfani gare mu ta inda kuma za mu iya tabbata akan ta ta inda za mu iya noma ta za mu iya gini za mu iya komai akan ta ba ta rawa da mu to wannan shi ma a shekara akwai aya a cikin kasa to amma babban abun ban mamakin shine wa ma tsahaha din ubangiji da shi fada shi ya sanya ta a irin duk yawan haiwani duk yawan halittar nan da yawan gire-giren da ake yi ba sa kasa ta burma ba inda ruwa ne a kasa sai ba ta burma ba ta burma ba ba kuma rorowa din ba to ashe abun sallamawa wanda za a kalla a jinjinawa a yi imani a yadda cewa shi wato qadiru ne kuma hakimu ne shine Allah subhanahu wataala wa nafsin wa ma sawaha sai Allah ya ce to kuma dama duk waɗannan abubuwa Allah ya ga mana su ne domin suna kewaye da mu ga sama nan za mu daga kai mu kalli rana mu kalli wata ga yini nan mu shiga cikin sa ga dare nan zai lullube mu ga tsakanin muna taka ce muna gini to kuma ita kanta rai din mu din kenan to Allah ya rike dukkan waɗannan al-nufusu domin wa fi anfusikum afala tusirun ku kanku ma ku kalli halikar kanku shi ma kansa ya isa mamaki domin halikar kanka shine ma mafi kusa da kai sai halikar rana da wata unzur ila nafsika summa tatili li alimul ulwiyyi summa sufli tajid bihi sun albadi'a sai ya ka fara duban kanka ko kai kanka kalli ilmin yanda Allah yayi ka mun sha bayani allazi halakaka fasawwaka fa ajjalaka to irin wannan zubi da Allah ya maka wanda duk halikar Allah babu da kan dan adam to Allah ya rantse da dukkanin al-nufus wa ma sawwaha da kuma wanda yake ta shi a sai idan ka kalli kan zaka to dubo wa'ika wa'i maka idan wa'i maka ciki wa'i maka kafa wa'i maka hannu wa'i maka kai wa'i maka kaza duk in ka kalli irin waɗannan ilimin biology sai ka karanta aka baka wata gaba ta dan adam da irin shirin da yake cikin ta halittar Allah to idan ka ga wannan ka tabbatar da Allahu khaliqu kulli shay kawai ka koma zuwa ga Allah ka koma wa Allah wanda yi wannan din ba wai hikimar baturan da igano ko igiya maka cewa a cikin jiki akwai kaza in kaza ya haɗu da kaza sai a samar da kaza sai ai kaza ai samar da kaza shi ya maka ilimin yanda wannan abin yake tsoro shi yake ga maka amma wanda ya tsara maka wannan abin da yanda yake tsoro kuma a cikin ka ai shine abin jinjina ba shi ne abin sallama ba saboda haka anan ma Allah ya faɗi halittar rayuka wato kuma sallan Allah iyo kansa jinjina irin iyo da kansa wanda shine sawwaha din idan ya ta sannan kuma fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sannan bayan Allah ya yi mata wannan to sai Allah ya kimsa wa ita nafsu din ya kimsa mata fajircinta da kuma tsoron Allah ta ma'ana sai Allah ya bayyana mata hanyoyi guda biyu hanyar sharri da hanyar alkhairi shine wahdaynahu lillayl najidu alkhairi najidu sharri shine ba kaga in ma shakiran wa'in ma kafura illa hadaynahu sabila kuma shakiran wa'in ma kafura to kaga wannan shine alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya baka hankali ya baka saiti ya baka ilimi sai da haka to an kuma bayyana maka ga hanya ta shari'a ga kuma hanya ta bata Allah ya bayyana maka wannan to kaga she sai ka zabi kuma da kake so kenan kaga in ma shakiran wa'in ma kafura to Allah da isan yawa dan adam wannan da tunanin da kuma ba a bar shi sasakai ba to lallai shine ubangiji da cancanta abotawa ayo ay masa ay iman shi ashe bai halce halitta batilan ba kuma bai halce ka kai ma ya baka kai ga kanan ka zauna ka bar dabba ba a'a sai zama akwai abin da ake nufi da halittar taka shine ka san Allah ka kama hanya ta wato ainin jayyar Allah shine ka kawa hakenan ko kuma in ka ga dama ka kama imani ka kama kuma hujura ha wannan kuma ya riga naka inna rabbaka labidun yasadi kamar da Allah ya faɗa to duk wannan rantsaran din Allah ya yi su akan me Allah ya rantsa din
qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassa kallabat thamud bi qawwa
to qad aflaha man zakka jawabin rantsuwar wannan rantsaran ai bakwai da Allah ya yi shine akwai lami laqad aflaha man zakka wallahi duk wanda ya tsarkake zuciyarsa in nafsul ammara ta zama daga ammara ta zama nafsul lawwama domin duk nafsul ammara su bisu ce din rai umari take yi da abin da yake mummuna ta fi son sa shi zama zalaki cewa ku kutu jannatu bil makari ita aljanna an kewaye ta da duk abin ki ita duk wani abu wanda zai zama na alkhairi ne na gari ne ita rai a asalinka ba ta son wannan to amma su bisu to in ta zama kai kana tilasta ta in kai abu ma kana tuba zuwa ga Allah kana koma zuwa ga hanyar alkhairi to kana jira kana shiranta zuwa ga nafsul lawwama ka gani mai zargin kanta kenan to kuma da haka har sai kana bin Allah sai ka zama nafsul mutmainna sai ka zama idin inani a cikin bin Allah ka zama nafsul mutmainna to kuma kana bi sai ka zama ka je nafsul radiya ta sami ne ga wato ainihin da lamarin Allah duk abin da zai same ta daga Allah ne idza qanatil aqdaru min malikil mulki fa siyani indi mai zuru mai shike nan ta samu matsayi da ake nema daga nan kuma zama mardiya ta sami yadda kuma wajen Allah daga nan kuma zama kamila nafsul kamila to saboda haka duk wanda in tiskiya zuciyarsa ya hana ta wato shirka da Allah ya halata ujubu kibiru hasadu namimatu duk waɗannan awsaful qulub da ake faɗa daukokin zuciya ya tsarkake zuciyarsa gaban waɗannan Allah ya ce wallahi da kada aflaha wannan ya rabota ya kasa ya siyar ya ci riba a rayuwa fama da rai ko nafsuka ibli in tuhiru shabba ala hubbi rabai amma wa yanti ilmu ya fata haka yake in yaro ka bashi ina girma ina shan nono in ba ya yi shi ba ai sai ta shan nono har sai girma je kasuwa ya dawo ina zaka yi shi zan je sha nono amma ko yanti ilmu in aka yaye shi ina so yana ji yana gani yana san nono amma ya fadi sai ya yi sai ga wata ran sai an ce ga nono ma ga yana guduwa sai ga nan nono yaro nono ma yana guduwa to sai aka yi shi mare haka ake yaye ta karfin ya tana san abu wanda yake saban Allah ne amma halata a hana mata da haka sai ta saba da hannuwa ma gabar wannan abu sai sha'awar wannan abun sai ya fita gabarin ta to duk wanda yi wa kansa tazkiya yi wa zuciyarsa tazkiya dangane ga bin Allah ya halata ga saban Allah to Allah ya ce wallahi wannan ya rabauta Allah ba mu rabauta wa kada haba man jassaha wanda kuma ya dilla ta wato ya koyi ta cikin saban Allah wannan kada haba wannan ya tabi domin shi ake alkhairi ai shi ake so a ganshi a amma dole ya san sabon Allah ne ai boye yake a faha da saha kenan duk wanda ya san abin da yake aika saba na garba ne to baya yin safi boye shi ake to duk wanda akwai kuma da yawa wanda shi kuma zai bayyana salaha amma kuma da sisa a cikin aikin sa a zahiri mutumin kirki ne amma kuma ba dini mutumin banza ne to wanda yi wannan da sisa kenan yayi da saha wal Allah ce to wannan shi kuma wallahi laqad khaba wannan yayi hasara a rayuwarsa ya tafi ka tsantsanta zuciyarka zuwa ga Allah ka fuskanci Allah ka cire girman kai da riya da hasada da ujubu da kibiru da nimimatu duk waɗannan ka raba zuciyarka su ka fuskanci Allah da ibadarka sannan duk wani abu na awsahul qulubi duk wani abu na saban Allah ka dinga kokarin tsare kanka ka barin wannan to in kai wannan to ka samu rabauta in ko kai wancan to Allah ya ce wallahi mutum ya tafi Allah kiyaye mu to sai Allah zai ba mu misali inda an ce mahaba man da saha to ba za ku ji wani wasu mutane man da saha irin yadda su suka yi kuma ga yadda Allah subhanahu wataala shi ba ya yi musu
kazzabat samud bi tagwaha idh ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu faaqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
الله يجي كذب السمود بلا ما نجي أمكو لكجها وكجها بمن جساها دما أفلها من زكاها وانا أنا محمد يكجي أمكو فنجمي كأواء امتسال الأوامر وشناب النواهي shine duk abin da Allah subhanahu wataala yake ku yi ku tsaya wajen aikata wannan abun ku yi shi duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku hannu gabarin abu kaza to ku hannu gabarin aikata wannan abun to wannan kun san ka kawa to amma haba man da saha to bari an gaya muku kissar wasu bayin Allah wanda daga bace ku yanda suka yi wato ainihin da sisa ga zuciyar tasu shine Allah yake kazzaban samudu samudawa sun sare farta rasulaha manzanta salihan sun sare farta manzon su shine annabi salihu da tsagawa ha zubin shishigin su sun ƙetare iyaka sun wa Allah ƙetare iyaka abinda Allah yake kada su yi shi suka yi ƙetare iyaka dama Allah yake tsaya nan ka ce a'a ka tsallaka wannan iyaka ta Allah ne to ba za ku ji daga waɗanda suka tsallaka wa Allah iyaka su ne samudawa a yaushe idan ba aka ashkaha Allah yake yayin da mafi tsiyatar wannan wato mutane da cikin samudawa shi ne udarun salifin wai zabura zuwa ga soke taguwar nan ta annabi salihu tare kuma da yaddarsu domin wato sun nemi aya cewa ba za su yi imani da nubuwa ko risala ta annabi salihu ba sai ya nuna musu wata aya za su nuna cewa shi manzo ne na Allah annabi salihu ce ku tsoron Allah fa ku tsoron Allah in kuma meye na gaskiya suka ce a sun yi ga abin da suke nema sai an musu saboda haka me suke so suka nuna wani fan dutse su suka nuna dutsen ma da suke so suka ce so suke yi wannan dutsen ya yi naƙuda ka ji dutse fa waye naƙuda a yanzu to ai ko dabba ko mutum ce ai ba za shi ke naƙuda yanzu ba ta ciki ba amma dutse a yanzu suke so ya yi naƙuda in ya dawo da nan kuma yanzu yanzu ya haifi taguwa ba ma ya haifi dutse to dutse ai Jesus zaki ai ba ce wai ina kula ya haifi wani dutsen ba a'a in ya dawo da ya haifi taguwa kuma taguwar ita ma idan ta fito ita ma kuma ta yi dawo da ita ma kuma ta ce a lokacin ita ma kuma ta haihu to wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tabbatar da shi manzo ne Allah ya kuma wani isma'il ji Allah ko ya amsa musu a cikin za'ai musu wannan abin da shi amma sai ciyayi Allah eh shi imani da Allah in ba haka ba kuma wannan zai zama sababin halakar su suka je daji wannan suke nema Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah wannan dutse kamar yadda faɗa yayi ta wato ainihin Allah ya fitar musu taguwar ta jikin ainihin wannan dutse to shikenan kuwa sai ta kuri ba sai na kuri ta haifi taguwa ta to sai iga musu shi to shikenan ga kuma sharadi an lama'a ne su fatun bensu wai ruwan garinku to fa zai zama rabuwa rabobi ne tsakanin ku da taguwa saboda haka yau za ku sha ruwa gobe kuma taguwa shi za su sha ruwa ko kuma sai ku sha nonanta saboda haka yau ranarku yau ranar taguwa haka aka raba musu ranar to shi kenan ana nan eh sai suka kosa sai da su yau shi ne za su rinka ya zama a cikin irin wannan hali to akwai kisaje mai tsayi ta shi kudaru bin salisi wanda wani mutum ne mai danja mai jan ido gajere kawai sai ya je shi ina jin kishirwa aka ce ai ba ruwa yau ranta buwa ce sai ce ai shi kawai ba zai zauna a cikin wannan karkashin ba kawai zai je isare zai je jinke kafa taguwar su soke ta sai ban ta koya shi ne lamanta suka goya masa baya bai aikata wannan ba sai da duk wani namiji da duk wata mace da yaro da babba suka goya masa baya to shi ne Allah ce idan ba su ashkaha shi ne ashkan kawai mafi tsiyatar mutanen farkon kamar da manzala ya sai na Ali ya ce kasan waye ashkan awwalina ya ce ya su lahi ba sani ba ya ce shi ne aikirun laka wani tuki ta kuwa na ta Annabi salu shi ne kudaru ya ce kasan ashkan akhirina ya ce ba sani ba ya ce katibuka shi ne ibn biljami ko wanda zai kashe ka eh manzala ce wanda zai kashe wanda zai dan musa daga nan zuwa nan zai jira ta wato kan sai na alkin har zuwa geman yarsa to yace shine ashkal akhirina to haka wanda yake dan iska lambuwan na farko shine kudazu number 2 kuma shine wanda ya kashe sai la alkin manzala ce wanda shine ashkal awwal mafi tsiyata mafi tsiya shine na farko kudazu na ƙarshe kuma shine wanda ya kashe wato ya shahidar ta sai la alkin ibn jami yake cewa da shi to shine Allah ya ce lokacin da yake zabura fa kallu hum rasulullahi sai manzon Allah shine salihu manzon Allah nan Annabi Salihu yace da su la katallahi ai zaru la katallahi a ku kyale taguwar Allah ku kyale taguwar Allah din nan wasu kuyaha wa hazaru su kuyaha ku kiyaye ta ba mata ruwanta ku kyale wannan ranarta daban ta ku daban to kar ku taba mata ruwanta kuma kar ku taba taguwar nan ta Allah amma fa kazzabu Allah yace sai suka sai farka shi shi kaulihi zalika a cikin wannan fadin nasu anillahi cewa daga Allah ne cewa Allah ne faɗi wannan wanda kuma an rattaba cewa saukar azabar su shi ya saba wannan ƙa'ida wannan sharadi in dai suka taba taguwar nan ko su taba ruwanta to a sun taba Allah to amma suka sarrafa wannan magana Allah ya ce faɗa ruha sai ko suka soke ta saboda shi wanda ya soke ta din shi ne kudaru ai da izinin su shi da Allah ya ce ai duk sun yi ma domin ya gada abu ai ya gada kowanne shi ke nan suka soke ta Allah ya ce faddam dama alaihim rabbu Allah ya sai ubangiji ya kifi ya kifin azaba alaihim akan su bizan bihim zuba balle da su Allah su suka nema kuma aka ce ga sharadi suka ce sai an musu kuma aka yi musu to kaga wannan laqad haba man dasa hakina har suka je suka da kai suka yi dafiza suka nuna cewa ai kai je ka wai sun ware kenan haba man dasa to ku sani Allah ya san alamu sirra wa ahfa duk abin da zaka ba fake in dan adam ne sai ka je ai shiri abu da kai ka fake kai ba ka nan ba da kai akai ba ko ba da hannunka akai ba to duk wanda zai shiga wani abu ya ce maka na saban Allah to wannan ya haɗi Allah ne ya haɗi kullallaha wallazina amanu kuma Allah ya san wannan da shi shi da yayi ba sai ka rungumi aikin an yi tare da kai ba ba sai ka mu bashara aikin ba inda ya wunka ko da yaddarka ko da izininka ko da goyen bayanka aka yi shikenan da saha kenan ai shine koye wasu koye su mubashar ya to kashe ta amma da su aka shi sai Allah ce fa aka ruha kawai ya ce fa a karaha ba ba ce sai kudari yake soke ta ba a fa aka ruha suka soke suka soke ta to su kuma ubangiji fajjam dama alaihim ba fajjam dama alaihi ba a fajjam dama alaihim duk akbaki da ubangiji ya cife su da ainihin azaba fajjam dama alaihi rabbuhum ubangiji ya cife su da azaba bizan bihim sababin wannan laifi da suka yi fasawaha Allah idai da ya dimdimar akan su kuwa eh haka Allah dimdimar sai Allah ke yi wato in dai da tata akan su mana Allah ya game su da azabar Allah bai kyale wani mutum eh ya sha ba da yaro da babba da mace namiji tsohuwa tsohuwa duk dimdimar Allah sai kibe ya to dai ta azabar akan su Allah ya ce wala yuhaq wala yahaqu ubaha bana tsoron bibiya eh bana tsoron abiyo baya me yasa kai haka ba shugaba ina yi abu ilimin tsoro ba kada zo ka amniki kuma a zo a cika wanda laifin yaki ko ko laifin laika da laika Allah ya ce ni bana tsoro na yi musu shi akwai wanda zai biyo baya ibiyo
Allah ya